babu shakka kafin na shiga akan nufa da nake so in yi magana, babu shakka wannan kungiya tamu, kungiyar jama'ati Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, sai dai mu gode wa Allah madaukakin sarki, kamar yadda ake cewa izala ikon Allah. Babu shakka duk mutumin da yake da alƙalami a hannunsa, ko musulmi ne, ko wanda ba musulmi ba ne, ko ba Yahude ne, ko ba Nasare ne, idan aka samu ƙwararren marubucin tarihi wanda ba son zuciya zai yi ba, domin galibi malaman tarihi an san su da rashin son zuciya, idan ka ɗauki alƙalami za ka rubuta tarihin wannan ƙungiyar tamu daga lokacin da Allah Ubangiji ya sa aka kafa ta har zuwa shugabanni da suka yi jagoranci wannan lokaci da Allah ya kawo mu a yanzu, wanda ya san tafiyar da ake yi da zuwa yanzu, babu shakka ya san Allah ya ba mu shugabancin da duk inda muka je daga kai muke yi, duk talan da zamu je sawa'un na 'yan siyasa ne ko na 'yan boko ne ko na ma menene sha'awa muke yi a ce mana wannan dan kungiyar izala ne jagorancin Sheikh Abdullahi Balalo, domin me ba a bar mana abin kunya ba, kullun abin yabo aka bar mana, duk inda muka je muka tsaya muna so mu yi bayani na irin ci gaban da shugabancin nan ya samu da wannan kungiyar ta samu, kama daga bangaren tattalin arzikinta, kama daga bangaren makarantunta, masallatanta, tsale-tsalenta, lokaci kaɗan baya ba mu dama mu iya bayani akan wannan abin. Wallahi duk inda muka je, ko Saudiya muka je, idan muka tsaya muna shauƙin mu yi bayani akan ƙungiyarmu, saboda an samar da abubuwan da lallai ba wai shaci faɗi ba ne, suna ƙasa ne ana ganinsu. Saboda haka abin da ya sa dai wannan, don 'yan uwa mu ƙara addu'a da wannan tafiya da muke kai. Akwai alamun tabbacin muna kan gaskiya, saboda muna ganin taimakon Allah. Wayannan shugabanni Allah ya saka musu da alheri, Allah Ubangiji ya hana mu maganin kurakuransu, Allah Ubangiji ya ba mu ikon musu biyayya yadda ya dace. Yan uwana musulmi, idan za ka yi magana akan agaji, to dole ka yi magana akan matasa, domin wannan aiki ne da mutane masu jini a jika, ba jini a jika kawai ba, ya zamanto zuciyarsu ta yarda da abin, ta yi imani da abin. Wannan shi yasa kake ganin ayyukan 'yan agaji yana kyau, domin idan kana so ka gane aikin mutum, wato akwai Allah a ciki, shi ne ka ga ya doge a kai duk rana, duk zafi, duk wahala, duk zagi, duk wulaƙanci, duk suka, baya canjawa, za ka ga yana kan aikin ko a ina yake. To wannan shi ne sima, ita ce alama ta sifar ɗan agajin ƙungiyar jama'ati Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Wannan zai nuna maka yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna matasa, suna da ƙananan shekaru, amma suka nuna bajintarsu tun farkon wato rayuwarsu. Ɗauki Zaid bin Thabit, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ne 'yan agaji na farko na musulunci, domin kalmar agaji ba wai tana zarate ne a uniform ɗin da ake sawa ba. A yanzu na ga dama zan iya sa uniform ɗin nan, ka ga nan ina tafiya, amma ni ba ɗan agaji ba ne. Kamar yadda aka kama wasu masharranta wanda suke ɗaukan lokacin zanga-zanga da sauransu, suka nemi ɗaukan uniform ɗin ƙungiyar izala don a yarda da su su yi sharri, Allah ya tona musu asiri. Ashe agaji ba a rigar ba ce, zuciyar ce take ɗaukan ma'anan agaji. Shi sa ai jiya ko kuma shekaran jiya na ga Professor Mansur Isa Yalwa yana bayani, yana cewa shi wallahi ko a gaban Allah zai yi wannan shaida, bai taɓa ganin mai aiki tsakani da Allah ba da imani irin ɗan agajin ƙungiyar jama'ati Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Har ya buga misali da wani yaro matashi wancan shekarar, na gan shi a filin Arba yana ta addu'a, wanda ya yi wani abu na bajinta, darasi ne ga al'umma gabaki ɗaya. Ya samu kuɗin da zai iya sayan mota, zai iya sayan gida, zai iya yin aure, zai iya yin jari, zai iya zuwa aikin haji, zai iya zuwa umra, zai iya yin kai duk abin da ya ga dama da wannan kudin. Amma sai wannan zuciyar ta imani da ita ce take injin na dan agaji, injin na mai imani, sai ta gaya mishi kar ka yi, kai dan agajin izala ne, kai matashin sunna ne, yi nuna aikin a aikace, nuna sunnarka a aikace. Sai gashi ya nuna aikace, ya mayar da amana, da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu addul amanati ila ahliha, haka ayatu ji ko
yawa
Allah madaukin sarki sai ya sa zuciyarsa ta yi amfani da wannan ayar, ta yi aiki da wannan ayar, cewa mayar da amana ga masu ita kuma ya mayar, don Allah yan agaji wannan bai zama ɗaukaka a gare shi ba, bai zama abin alfahari a gare mu ba, har daɗi nake ji idan zan ba da labarin a wurin wasu. Allah ya saka mishi da alheri. Zaid bin Sabit sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duka lokacin da aka yi hijira shekararsa 11, yanzu idan na ce ka kira dan shekara 11 a nan, yaro ne karami wanda in za ka aike shi da kuɗi mai yawa ma kana shakka kai je zai iya maka da kuɗinka, amma da shi aka yi hijira yana shekara 11, za a fita yakin Badar a lokacin yana da shekara 13, yazo zai tafi yaƙi tare da manzo Allah, istazgharahu rasul sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce koma Zaidu, kai yaro, kai karami ne ka koma. Yaron nan hankalin shi ya tashi saboda zuciyar ta riga ta fara tsotsan imani, ya koma. Aka zo za a yi yaƙin Uhud, yana da shekara 14, ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah ku kalli wannan mashaɗ ɗin, kai in kana da yaro kalli ɗanka ɗan shekara 14 ya yake, yaro ne fa ɗan firamari, yaro ne fa yana firamari 2 ko firamari 3, ɗan shekara 13 bai wuce aji 3 ba na firamari, ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina so in tafi jihadi, ina so in ɗauka kalmar Allah. Manzon Allah ya sake cewa koma, kai yaro ne. Aka zo ghazwatul khandaq lokacin ya kai shekara 15, ya zo yana bubbudewa a gaban manzon Allah don ya ga cewa ya isa. Sannan manzo Allah ya ce to al'ana yanzu zo a yi da kai, to ka duba dan shekara 15 guda nawa yake, ilma bai gama secondary school ba, amma gashi ya bada zuciyarsa don ya dauka kalmar Allah. Sayyidina Ali, duk wannan labarin da kuke ji ana yi na Sayyidina Ali, gogarma ne, ya zubar da wayancan, ya ratsa wayancan, ya yi wannan, don Allah kun san shekararsa nawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta ghazwatul khandaq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya sabbai, gobe akwai wanda yuhibbullahu wa rasuluhu, zan bashi tuta wanda Allah yana son shi, manzon Allah yana son shi. Sahabbai wasu daga cikin su basu taba kwadayin shugabanci ba sai ranar, ana jira wane ne, gari na wayewa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Ali shine, ina yake? Aka ce idan shi na ciwo. Kai yanzu idan ana labarin, idan ana wannan tarihin, zaka dauka wani namiji ne wanda ya kai shekara 40 a mazaje na tsoransa, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tutar, wallahi shekarar sayyidina Ali 20 a duniya, shekara 20 a duniya, sai gashi manzon Allah yana damka mishi tuta ta yakin musulmin duniya wanda za a daukaka addini, ya daukaka har duniya ta tashi, shekararsa 20. Idan mun fahimci wannan bayanin da nake yi da wannan mukaddimar da nake yi, ashe daukaka addini baya bukatan yawan shekarunka, da zaran ka sami imani, ka kadaita Allah, ka samu aqida mai kyau, to babu abin da ya rage maka illa ka kama aiki wa addinin musulunci, kaga cewa kai ma ka bar wani abu, utruk asaran qabla rahil, yi wani abu da yau za a zo a ce waye yayi wannan, yayi alheri amma baya nan. Yan agaji, mu sani cewa wannan aikin da muke yi yana ƙara buƙatan mu sa ikhlasi a ciki, irin wannan wahalar da ake sha, a ajiye ka a daji, a sa ka ɗauko wannan, wani lokaci ma a maka tsawa wani lokaci a hora ka, wani lokaci a bata maka rai, wani lokaci ka ce ayi ba za a yi ba, ba irin damuwar da baka samu, sanyi, wahala. Wallahi ɗan agaji, mu ƙara ƙoƙarin kyautata ikhlasi, yi don Allah wannan aikin da muke yi, domin akwai baƙin ciki, akwai tashin hankali, ranar tashin kiyama. Ka zo gaban Allah maɗaukakin sarki a ce maka wannan aikin da ka yi shi ba don Allah ka yi ba, babu baƙin cikin da ya kai wannan. Saboda haka ‘yan uwana, ‘yan agaji, mu sani cewa wannan addinin yana hannunmu ne, kuma duk al’umma tana alfahari ne da matasanta, tana alfahari ne da yaya makoma al’umma ta yake. Saboda haka idan aka samu kyawawan matasa, shi ne za a same su wato wanda za su taimaki al’ummarsu a nan gaba, ya zamanto an samu taƙaddum ruhiyan, a sami imani, a samu taƙaddum jasadiyan, jikinsu wato ya samu nagartar da za su iya yin aiki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai abin da yake yi wa sahabbai, ta iya yiwuwa mafi yawan malaman tarihi ko sira da ake karanta ba a karkata zuwa wannan ɓangaren. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci yana training ɗin sahabbansa. Akwai wani masallaci a Madina, lokacin da na je karatu jami'a Madina, masallacin yana nan, akwai tasha ta saftiko a wurin kafin a rushe, sunan masallacin Masjidus Sabaq, wato masallaci ne na tsere. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa a taro matasa irin su Abdullahi bin Umar, irin su Zaid bin Thabit, ire-irensu wanda suke da shiri na su ba da gudunmawa wa addinin musulunci. Ɗan shekara 11, 12, 15 har zuwa 20 sukan zo su tsaya a jikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai a ɗauko wasu irin dawakai. Nau'in dawakan da suke a wannan lokaci, akwai dawakai da ake hawansu na jin daɗi, wanda su za ka same su suna da ƙiba, ana musu ado da sauransu. Akwai kuma dawakai wanda ana tsame jikinsu, suna lasan gishiri da kanwa, saboda su iya fuskantar abokin gaba, a iya tsayawa a filin daga tun safe ana bugawa har wato dare ba su gaji ba, irin dawakan da Allah ya rantsuwa da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a taro irin wannan dawakan, sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sai su tsattsaya a jikin katangar masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai a kawo irin wannan dawakan, sai a ɗauko matasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin ya ce duk su hau su yi tsere, yana kallon irin gudun da suke yi da irin jiban mashin da suke yi. Sai sun je wurin wannan masallacin Masjidus Sabaq, sannan su dawo. Ka je ka karanta sira, ka ga yanda sahabi matashi doki yana gudu, zai tashi ya tsaya akan dokin, duk gudun da dokin yake yana tsaya akan shi, kuma wallahi ba zai faɗi ba. Za ka iya irin wannan? To abin da yaran nan suke yi kenan. Abdullahi bin Umar yana ba da labari, ya ce wata rana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su yi irin wannan zuban, ashe an ba shi doki mai ƙarfi, ya tafi ya wuce matasa, ya juyo yana gudu, yana gudu, kuma dokin nan ba za a ɗora mishi sirdi ba, ba za a ɗora mishi wani abu za ka yi control ɗin wato wannan doki ba, kai za ka san basirar da za ka tsayar da shi. Da ya tinkaro ya ce fa idza bi Abubakr wa Umar wa Uthman wa Ali da sauran manyan sahabbai suna tsaye a gaban masallacin Manzo Allah, kuma ya tinkaro su, kuma ya kasa tsayar da dokin. Ya ce ya rasa yadda zai yi, dokin nan yana gudu, yana gudu, yana bajinta, ana mushi ihu, ana nuna ya yi bajinta daidai da ya zo dab da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dokin ya tsaya a jikin bango, sai ya wurga shi ya ce dokin nan, sai ya jefa shi ya cilla shi ya fada ta kan katanga, wato ya shiga masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato abin da nake nufi anan, idan ka duba musulunci yana buƙatar jarumta, yana buƙatar yunkuri, ba za ka zauna ba kullum baka exercise, baka fita kana motsa jiki, ba haka sahabbai suka rayu ba. Ka je ka karanta, sahabi guda ɗaya sai ya tafi kilomita 50 a yini ya je ya dawo saboda biyan buƙatarsa kawai. Saboda haka ‘yan uwana, ‘yan agaji, wannan motsa jiki da kuka yi, ku sani cewa ba wai wani abu ne da Turawa suka kawo muku ba, ba wani abu ne da wani Bature ya kawo muku ba, a addinin musulunci dama shi ne ya zo da motsa jiki, tun daga sallar da kake yi ka san addinin musulunci ba addini kasalalle bane addu'ar da zaka yi ma tsakaninka da ubangiji kai sujada ka miƙe ka tsaya ka yunkura ka tashi manzon Allah sai ya saraka a 11 a dare kai ka je ka gwada ga wannan ya ishe ka exercise to ashe addinin ne yana buƙatar ka motsa jiki ka rinka wato ainihin nuna cewa kai wani ne ku duba misali ɗaya da zan bayar lokacin aikin haji lokacin da za a koma sahabbai za su koma fatu makka sai ana ta surutu a makka yunwa ta cinye su sun lalace ba su da ƙarfi wannan shine aka samu shuru'iyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za su yi dawafi su cire hannunsu na dama domin mutanen makka su gane cewa suna nan fa da wannan karsashin na ƙarfinsu yace su rinka sassarfa haka suna haka kaga ga mutun yana haka ya tinkaro ka ai ka sai yana da ƙarfi to sai an yi shaudi uku ana wannan sai ya zama mana sunna wanda za a ba mu lada na ga mala'ikan mutuwa na rai na kungiyar izala Sheikh Abdul Basir ka san daga ka ganshi sai kai kalmar shahada a wa'azi kace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ba fa mutane nace kake kashi ba lokuta
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Ibrahim Idris Zakaria Allah ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha sadda daka yake gabatar da wannan nasiha